Bali na uku cewa wajibi ne a tashi da azumi, wajibi ne kuma a tashi da sallah da sababin ganin watan Ramadan ko ganin watan Shawwal. An kawo daga Abdullahi bin Umar Allah ya kare yadda a gare su, ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kasku ce za ku fara azumi sai fa in kun ga wata, kanku ba ku ce za ku ajiye azumi ku yi sallah sai in kun ga watan sallah, watan Shawwal. Idan aka rufe muku watan, to ku gwargwada gare shi, ma'ana ku cika shi 30. Wannan hadisi mutum biyar ne duk suka ruwaito shi, Buhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i. Lafazin da Tirmidhi ya ruwaito hadisin, da kuce za ku yi azumi kafin watan Ramadan, ku dau azumi in an ga wata, ku ajiye azumi kuma in an ga watan sallah. Idan wani girgije ko wani rufe ya tsare tsakanin ku da gani ya zama sama alfa take, to ku cika kwana 30. Buhari ya fi da hadisi, idan aka rufe muku to ku cika gidan watan azumin kwanukan Sha'ban, watan Sha'ban ya kai kwana 30. A wata ruwaya in aka rufe muku ku yi azumin kwana 30. An kama daga Abdullahi bin Umar da ya kama daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu mutane ne da muke ummiya, la naktubu wa la nasu, ba mu san rubutu ba mu san lissafi ba. Wata wata ranye 29, wata ranye 30. Yana nufin wata ranye kan yi 29, wata ran sai yi 30. Wannan hadisi mutum uku ne suka ruwaito shi tare da Nasa'i, wato Buhari da Muslim da Abu Dawud da kuma Nasa'i. An kama daga Ummu Salama Allah ya kare yadda a gare ta, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ila'i cewa ba zai sadu da matarsa ba har wata guda, yayin da aka samu kwana 29 daga ila'in nasa sai ya sammako ko ya barace zuwa gare su. Sai aka ce da shi kai rantse ne cewa ba za ka sake shigowa wajen matan nan ba har wata guda, ga shi ko kwana 29 aka yi bai karasa wata guda ba, ga shi ka shigo. Sai na zala ya ce ai wata yakan kasance kwana 29. Wani hadisi duk mutum biyar sun ruwaito shi, Ababan da Abu Dawud da su hudu ne suka ruwaito, Buhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i. Mutum ya daɗe a tasar ruwayar, sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe hannayensa salatin sau uku, wato yana haka haka da ya zan hannunsa gaba ɗaya yi goma yi goma, wasalisa maza ta uku ko bita su min ha kuma ya ƙara tara ya haka ya yi haka sai kuma ya haka ya ɗauki ya tsada ya zama 29 kenan. An kama daga Habiba Salata Allah ya kare yadda a gare shi, ya kabo daga manzo sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shahara idillah ya kusani, watanni biyu na idi ba sa tawaya. Ana nufin Ramadan da Zulhijja, wanda akan wannan magana akwai fassarori da yawa. A nan yake cewa fasharu ramadana, watan ramadan fasharu Zulhijja, watan Zulhijja la kusani gada ba fi sanar waye da da wuya ne a ce a shekara daya duk a ce sun yi 29, ban launa kasa a bari da ɗayan su zai nukusani ɗayan sai zama cikakke. To wannan fassara kenan. Wata fassara aka ce da aka ce watannin ka'idi ba sa tawaya, abinda ake nufi ladan su baya tawaya ko da ake cin yin kusani ko da 29 suka yi azumi da kai da kai 29 da wani wanda ya 30 a wata shekara to din lada kai kuka samu kadan shi ya kara daya akan ka a ce to ai ya ji kalada a azumi da madan ne azumin Ramadan kai shi Ramadan din sa yazo 29 kai naka yazo 20 kai shi Ramadan din sa yazo 30 kai naka yazo 29 shi yasa ba wai lada yake ka ba wasu suka ce abinda ake nufi fassara ta uku shine cewa ladan da ake samu a watan Zulhijja ba kasa yake da ladan da ake samu a watan Ramadan ba domin a cikin sa ne aka faranta haji da iri babba kamar da shi azumi a cikin sa ne aka faranta azumi da kuma idin karamar sallah to wallahi alam Allah shine da sani rawahul arba'a to wannan hadisi mutum hudu ne suka rawaito yana mata na tabbata ko da shaidar adali ɗaya ne adali ɗaya ya ba da shaida cewa ya ga wata shi kenan sai ya ce wata ya tabbata wannan haka yake a masa Shafi'awa da wasu malama amma ban da wajen Malikawa Malikawa sai ce a shaida azumi kamar kowace shaida aƙalla sai ya kai mutum biyu an kama daga sai zuwa da harifi Allah ya tsara yadda a gare shi yace wannan maka ko sarki maka ya yi huduba sannan yake mazala sallallahu alaihi wasallam ya yi mana alƙawari cewa mu fara aikin ibada haji ko ruwa in mun ga wata idan mu ne mu ga watan ba aka samu shaidu biyu wanda suke adalarta shaida to sai ne ibadar da sababin shaidun nan taso Abu Dawud ne ya wato hadisi na Daraqutni ya ce hadisi ne ingantacce an gabo da wani mutum daga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane sun yi saɓani a game da ranar ƙarshe daga watan Ramadan an ga wata niyya ko ba a gani ba sai su larabawa biyu suka zo suka ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sun rantsa da Allah la ahlal hilala wallahi sun ga gindirin wata jiya da maraice sai ga Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane an yi budurwa cewa su ajiye azumin a dakatar da azumin cewa kuma gobe su sammako su je gurin sallar idi su sammako su je wajen sallar idi wannan wasu malaman sun aiki da wannan ruwayan wasu ko suka ce a'a wato in ba a ga wata ba sai da yamma wato to gobe ba a ce a je a yi sallar idi ba za a je azumin amma dai ba a ce a je a yi sallar idi ba cewa sallar idi abu ne wanda yake yake banta kenan da ranar da ranar idin ba a raba ta ba a cewa ba za a raba ta to Abu Dawud ne ya rawaito wannan hadisin da shi da Imam Ahmad da su zabi ingantacce an gaba daga Abdullahi ibn Umara Allah ya kare shi a gare su yace mutane sun tsinkayi wata sun nuna tsinkayin wata kallon kamawar wata sai na je na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari cewa ni na ga wata fa sai manzo Allah ya dau azumi yau wata sauran mutane ma su azumi wannan yana nuna sheshe da mutum ɗaya ta wada tarke ne to wannan haka yake wajen Shafi'awa da Hanabilawa amma wajen Malikawa su ce ba makawa su ya kai shaidar maza biyu to Abu Dawud ne wata hadisi da Ibn Hibban da Hakim Hakim ya ce hadisi ne ingantacce an kama daga Ibn Abbas Allah ya kare da a gare su yace wani balarabe ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ga jinjirin wata sai manzo Allah yace ka tabbata cewa ba wanda ya tantance ba wata wata ba Allah ba balaraban ne yake kwarai sai manzo Allah yace ka tabbata cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah balaraban ne yake kwarai kuwa sai manzo Allah yace kai Bilalu ka je ka shelaki mutane tashi da azumi kowa ya tashi da azumi to rawahu ashabu sunani wa Ibn Hibban wal Hakim masu sunanun nan Abu Dawud sai mu zira sai da kuma ibn Ibban da hakin su suka ruwaito hadisin nan to lokulin duk wata kasa za su amfani da nasu ganin wata ai faru yato lilal fi shami shi yasa ke na musu wannan kaulin in an ga wata a kasar sha la tasri ala ahli hijaz da za a ce dole mutanen hijaz sai sun tashi da azumi ba aw yamani ko sai mutanen yaman masalan ga misali ko aka sun haka in wani aikirimi duk wata kasa ana yi musu wa zaina ana zasu da su da abin da ya bayyana gare su kaɗai kamar wakutar sallah da za a kallafa musu da abin da ya bayyana a wata jihar ya wannan ya wahal da su wa malum abu ne wanda yake sananne cewa guraren bayyana taurari tana bambanta farafu kudin jihadin a ce an ga kowace jiha bi madlaha da inda yanda yake taurarin da yake fitowa yi a hafu ya fi sauki wa kabu ya fi gwaninta idan zanen yin ruwata ya tabbata a wani bangare ya zama wajibi a kan dukkan abota ko duk wata jiha da take kusa da wannan ta kowane bangaren ko a ce sun tashi da azumi a fusatun yana samuwa ne da zama wata taurarin ko wata fili suke fitowa da an yi kura shi ne a ce ba su kai farsahi 40-24 ba a kan wannan wasu a cikin sahabbai da tabi'ai da tsagon rahuya da wasu shafi'i da imamu shafi'i suke amma mutum yin malamai suka ce idan ganin wata ya tabbata a wani gari ya zama dole aka dukkan musulmi a duk inda suke su aiki da wannan akan wannan malaman nan shugabannin na uku suke imamu Abu Hanifa imamu Malik imamu Ahmad kaddani ne faɗi wannan to Ibn al-Majdi shun yace baladin ruhiyatu gairihim ganin wani su zai zurce wa muta ma abuta wani gari sai fa idan ganin watannan da aka yi a wani wajen ya zama ya tabbata gurin babban shugaba na musulmi aka kai magana gaba amirul mu'minina falzamun nasa kullahu wannan a sannan sai zama ya nuna cewa mutane gaba ɗaya domin garuruwa a haƙƙinsa kamar gari ɗaya ne kamar gari ɗaya ne hukuncin da zai yi ya hau kan baki ɗayansu mutum ya zauna wuraren akwai zanci mai dogo a nan a shahohi ibn hajar fi fati a fatul bari sharhin buhari ya ambace idan to aqwali zantuka daban-daban ka iya komawa zuwa ga leta idan ka so akwai wani malami ma da ba da cancan da yi ba sai ya zar gubari ya yi littafi tawjihul anza tawjihul anza da ta yi musu ne da sanar islam cewa ya kamata a gane da abin da aka faɗa ma ai an ya gamo a ce musulmi su lau azumi rana ɗaya sai azumi rana ɗaya ya ce shine wajibi ya kawo hujjoji da yawa a cikin littafin nasa dan kamar daga Quraibo Allah kare da a gare shi cewa Umar Fari ita ce yar Haris da ake shi zuwa da Muawiya Muawiya sannan yana gwamna a Sham yace yaje Sham ne ya bukatar ta aka ga wannan rabaran gare ni alhali ina ga Sham ni kaina na ga wata ranar Juma sannan na dawo Madina a ƙarshen watan Ramadan din nan Abdullahi Abbasin ya tambaye ni kai yaushe ne kuka ga jinin wata nake da shi mun gan shi da ran Juma'a ran Alhamis da ran Juma'a yace kai ne kai tunan ka gan shi nace kwarai ko na gan shi ko sauran mutane ma sun gan shi sun dawo azumi Muawiya wanda shi ne kamar sarkin mummune a sannan ya yi azumi sai ya ce Abdullahi Abbasin ya ce amma mu watan nan mun gan shi ne da nan asaba shi yasa ba za mu aje azumi ba sai ko mun cika azumin 30 ko kuma Allah ya sa mu ganshi kafin mu cika azumin 30 ne sai da shi ne zai ana kawada tun da ganin Muawiya ga Muawiya ya gani da cewa ya dau azumi sai ya ce a'a ba zan wadatu ba yadda ka ji na faɗa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu wannan hadisi mutum bai ne suka rawaito shi amma ban da Buhari ko alhamdulillah sai mu tashi da Allahumma salli ala